أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya saki hada mu a karatun mu na littafin babban malami Imam Adh-Dhahabi, littafi mai suna Kitabul Kaba'ir, inda yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan kabira ta 14 a darasin mu na 25 insha Allah ta'ala. Anan malai yake cewa al-kabiratu rabi'atu ashara, kabira ta 14, al-kadhibu ala Allah azza wa jalla wa ala rasulihi sallallahu alaihi wa sallam, shi ne kirkirar ƙarya a danganta ta ga Allah ko kuma ga janibi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wannan yana daga cikin manya-manyan zunubai, iya daga cikin zunuban da suke kaiwa mutum ya bar musulunci ma kwata-kwata. Saboda kirkirar ƙarya a dangana ta ga Allah shi ne mafi zalunci wanda ɗan adam zai aikata, shi ne aiki mafi hatsari a wajen zalunci. Ka kirkiro abu ka ce ai Allah ne ya faɗa ko kuma manzon shi ne ya faɗa. Sai malam ya buɗe mana wannan babi da faɗar Allah subhanahu wa ta'ala, inda Allah yake cewa wa yawmal qiyamati tara alladhina kadhabu 'ala Allah wujuhuhum muswadda, yace a ranar tashin kiyama ne za ka ga waɗanda suka yi ƙarya ga Allah, wujuhuhum muswadda, za ka same su fuskokinsu suna baƙaƙe. Yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, a ranar kiyama ne za ka samu wasu fuskoki sun yi hori tas, wasu kuma fuskokin sun yi baƙaƙƙirin. Menene ke gadar da haka? Wannan daga cikin abin da yake gadar da haka shi ne danganta ƙarya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kenan danganta ƙarya ga Allah subhanahu wa ta'ala yana sa mutum ya tashi gobe kiyama fuska baƙaƙƙirin. A cikin Alƙur'ani mai girma Allah subhanahu wa ta'ala ya ja hankalinmu akan wannan, ya faɗa yake cewa wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiba, wane ne yayi zalunci kamar wanda ya kirkiri ƙarya ya danganta ta ga Allah, au kadzaba bi ayati, ko kuma ya sha iska kawai ya ce ai ayoyin Allah bai yarda da su ba, bi ma'ana ya ƙaryata su, ya ce innahu la yuflihu zalimun, to Allah subhanahu wa ta'ala baya shigar da zalimai. Haka nan a cikin suratul an'am Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban أو قال أوحي إليه ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. الله كيتوا أولا الآية ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا, wane ne yake zalunci kamar wanda ya kirkira ƙarya ya danganta ta ga Allah, au qala uhiya ilayya, ko kuma yace ammul wahyi wa lam yuha ilayhi shay'un, alhali ba wahayin da aka mishi. Wannan yana tana mana labarin Musailamah al-Kadhdhab. Musailamah al-Kadhdhab lokacin da aka sabkar da suratul asr wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Allah subhanahu wataala yake rantsuwa da lokaci, ko kuma kace da zamani, ko kuma kace da lokacin da asa yace innal insana lafi khusr, yace lalle mutun yana cikin khasara, sai yace amma wanda baya cikin khasara a cikin mutane illal ladina amanu, sai waɗanda suke imani, wa amilus salihati, suke aiki nagari, watawasau bil haqqi, suka ma juna wasiya da tsayawa akan gaskiya, watawasau bis sabri, suka ma juna wasiya da yin hakuri. Wannan aya da sabko Musailamah al-Kadhdhab shi ya ja share bangare guda, yake cewa ai shi ma ana mishi wahayi. Kaga wannan aya ta ce mana aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay, ko mutun yazo yace an mai wahayi alhali ba wahayin da aka mishi. Sai Musailamah ya gamu da Amr ibn al-As. Amr ibn al-As a lokacin nan bai musulunta ba, shi ko Amr ibn al-As babban mutum ne, jarumi ne cikin jarumai na musulunci, mutum ne fasihi, ya iya magana, ya iya balaga, idan yayi magana yana jayo hankalin mutane suna sauraron shi, mutum ne mai kai hankali sosai. Sai ya gamu da Amr ibn al-As, shi bai musulunta ba ma, sai yake cewa ya kai Amr, sai yake cewa mi aka sabkar da mutumin naku wanda ɗan uwan naka suke bin shi, yau ko mi aka sabkan mishi, kullum ana cewa an sabkan mishi da wani abu daga Alkur'ani. Sai shikenan Amr ibn al-As yake ce mai aina bar su suna karanta wata sura al-Qarama, ita ce wal asri innal insana lafi khusr. Da Musailamah yaji wannan aya, ayoyin Alkur'ani, yaji irin balagar da ke da kai da abin da suka kumsa, saboda suratul asr da muke gani Imam Shafi'i yake cewa kamar yadda usulus salasa ya kawo, yake cewa law ma anzalallahu ala khalqihi illa hadhihi sura lakafatuhu, inda Allah subhanahu wataala bai saukar da wata sura ba sai suratul asr, yace za ta ishe su, saboda abin da yake kumshi a cikin ta na ilimi da na balaga da kuma na wa'azi. Yanzu da yaji cewa ai wannan aya, wannan sura ta kumshi irin wannan abubuwa na mu'jiza ta Alkur'ani mai girma, sai Musailamah ya shiru, sai yake cewa ai ni ma an saukar min da aya yanzu wannan tsayuwar da muke da kai, ni ma an saukar min da wasu ayoyi. Sai Amr ibn al-As yake tambaye shi, to kai Musailamah mai aka saukar maka, sai ya ce ni ma an saukar min yanzu wannan, ya wabar ya wabar, innama anta uznanun wa sadar wa sa'iruka hafzun naqas. Sai Amr ibn al-As ya kalle shi, sai yake ce ma Amr ibn al-As, to ya kaji, ya kaji ni ma Qur'anin nan da aka sabko min, ni ma wahayin na faka shi, akwai balaga, akwai kaza, akwai kaza. Sai Amr ibn al-As bai musulunta ba, sai ya ce mishi ya Musailamah, ya ce wallahi innaka la ta'lamu anni a'lamu annaka kadhdhab, yace kai ka san ni na san ƙarya kake, kai ka san wannan abin ba Qur'ani bane ba, ba kamar ba wahayi bane ba, Qur'anin da yake gilgiza zuciya, Alkur'anin da yake gilgiza Larabawa, duk iya larabcin su, duk iya balagar su, amma Allah subhanahu wataala an ya sabkar da wata aya, in kaji abin yanda yake tafiya malam, sai ka ce kawai wani abu ne kamar ka ce wata madara ce take yawo a cikin kogwalanka, ramzar ka ji abin gwanin daɗi yana tafiya, ka san sare ba magana bace ta ɗan adam. Ai Allah subhanahu wataala baban zabe yake cewa kullu inijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadhal qur'ani la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Jubair ibn Mut'im wata rana ya zo ya saurari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar musulunta, yaje yana karanta suratul tur, yaji abu yana tahiya ana wa tur wa kitabin masdur fi raqin manshur wal baitil ma'mur was saqafil marfu wal baharil masjur inna adhab rabbika lawaqi ma lahu min dafi yawma tamur sama'u mawra wa tasirul jibalu saira fawailu. Yaji abu ina ya huce lisahin dan adam da zai ce wannan abin ai kirkiro shi ne akai, ko kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya hude shi dan karan kanshi, shi yasa Allah subhanahu wataala a cikin hikimar shi sai sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai iya karatu ma bai iya rubutu ba, bare ka ce na wani labaru ne karanta yazo karanta, ko kuma ka ce wani ne ko shi yake rubuta, ko babu abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya iya, shi yasa Allah ya kita cikin suratul juma'a huwal ladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Manzo sallallahu alaihi wasallam bai iya rubutu bai iya karatu ba, kawai abin shi a zuciya yake, kai kake buƙatar rubutu shi a zuciya shi abin yake, haka Allah subhanahu wataala ya aje kai shi. To yanzu shi Musailamah bantin yana irin wannan abubuwa nashi, sai ba da so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yayi da bayyana, sai ya samu wasu kuma ya ja su akan cewa shi ma ana mishi wahayi, shi ma annabi ne, har lokacin da aka yaƙe shi a lokacin da aka yi ghazwa ta Yamama. To ƙarya ga Allah subhanahu wataala kamar yadda malamai suke bayanin ta shine اختلاق الكذب، اختلاق بالقاف، اختلاق الكذب والباطل ونسبته الى الله. ككركرو قريا دا ابو باي با كده با سبا كو كدنغانا كتي الله سبحانه وتعالى شي ني يتي كذا كو النبي ني يتي كذا يتي تو wannan babu zalimcin da yi girma a duniya bayan shirka ga Allah irin wannan zalunci ka fada abu kace Allah ya fada alhali ba shi bai fada yace zalika kullu man yaddai asharakat asharakatu lahu yace haka yace duk wanda yake iddia me yake da suna wani shi ma yana iya shar'anta wani abu na shari'a bi ma'ana yana iya halaltawa ko yana iya haramtawa to duk wanda yake da irin wannan matsayi ya dora ma kanshi ko suka dora shi ya yarda cewa yana haramta yana halaltawa to shi ma ya dauki matsayi na Allah yana kirkira ma Allah subhanahu wataala ƙarya ne ya sani ko bai sani ba to a cikin a karkashin wannan matsala ya daga cikin abin da ake yawan tattaunawa ga wasu da wasu ƴan uwa daga cikin musulmi wanda suka dauki wata hanya wanda ake cewa hanya ta sufiya mitace hanyar sufiya wata hanya ce wa'anda wasu suka zamna suka yi tunani kawai suka kirkiro da suka ce wata hanya ce wadda za ta iya kai mutum zuwa ga gaci amma hanyar sai ka bi tsani daga wani zuwa wani zuwa wani tukun zai kai labari irin yadda ka san addinin Buddha ka san shi addinin Buddha da kake gani wanda ake a wajen India da wajen China asalin shi wata tunani ne kawai wani bawan Allah ne wata rana ya ga an huce da gawa kawai sai zamna yayi tunani yace wannan gawa da ta wuce wata rani ne a samanta wata rana ya ga tsoho yace wannan tsohon wanda kake gani wata rani ma tsoha zai wata rana sai ya ga wani bai da lafiya yace wannan mara lafiya da mai lafiya ne wata rana zan kwanta ba da lafiya sai ce to wannan rayuwar wani mai dadin ta wannan rayuwar yaya mutum zai yi samu sa'ada ya huta daga cikin irin wannan abin da zai iya fada akan shi nan gaba ko zuwa ko mutuwa ko kuma rashin lafiya shine sai ya samu wata itaciya sai ya zauna sai ya gama hannuwa biyu sai ya zauna yake tunani ya wuni yana tunani kuma wannan zaman da ya bai gusa ba daga inda yake to daga nan ne ya kirkiro wani sabon addini yayi iddiyan cewa kamar wahayi ne aka mishi cewa ga wata hanya da mutum zai bi domin ya samu salama ya samu nutsuwa a zuciya amma har addinin Buddha kenan sai zan gani mafi yawa addinin sallar tasu zawa ne ake aikon santire a samu dan mintuna ana an shiga cikin zirhin tunani to shikenan yayi mutum ya samu order a cikin kwallo shi a cikin zuciya shikenan kawai yayi sallah shikenan addinin nasu a yanzu ba ko abin da suke yi kenan shine suke ce me meditation ko wala mutum ya zo yayi shuru ya kyale mu kuma wannan a cikin sallah muke samun shi daga cikin karatun alqur'ani mai girma kamar yadda aka koyar da mu a cikin addini to wannan shine asalin abin da yake irin su sufiya kawai a zo a ce ai ga wani abu addini ne wannan abu ya kawo matsala tsakanin malamai akan matsala da ake ta yi akan salatul fatih wanda kake ji wasu malamai suna cewa ai wannan bai dace ba a ringa karanta ta ai ba salatin annabi bane ba ai kaza ai kaza duka rigima ba wani abu bane ba asalin wanda yazo yace wannan ai wannan salata daga nan matsalar ta taso kawai cewa wata rana ya zama da yake roƙon Allah ya bashi wani salati ya zai ma annabi da yake wani salati yace yana zaune kawai sai aka aiko mai wata takarda ta haske da ya buke takarda kawai shine salatul fatiha a rubuce sai aka tambaye shi to ita yanzu wannan abin da kace an kawo maka wahayi ne aka maka in wahayi ne aka maka ayar wannan da muka karanta a yanzu ta cikin suratul an'am aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay ko mutun yazo yace an mun wahayin wani abu alhali ba wahayin da aka mishi to duk wanda ya idda din wannan in dai ba annabi bane ba ya fita daga musulunci in dai kace wahayi aka maka kabar musulunci to akan wannan aka ringa tababa aka yi tarjima da mutane akan wannan shi ya ce wahayi aka mishi mu ko mun san wahayi ya tsaya tun lokacin da manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya koma ta yaya zaka ce a yanzu an maka wahayi yanzu da suka tashi suka ce to fadalattama karanta ta ya yi ka karanta alqur'ani so dubu shidda yanzu ka zo ka dauki alqur'ani min alfi ila ya'i tun daga suratul fatiha ka je suratul nas ka karanta so daya so biyu so dubu har shidda wai wanda yazo ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqadirihi wa miqdarihi alazim wanda karanta wannan yahi kalada so 6000 kada karanta alqur'ani taya hankali zai dauki wannan abu duka kwata kwata kalmomin da ke da kai a cikin wannan salatin ba su ce kalmomi 24 ba alqur'ani mai girma kalma nuke da kai a ciki harafi nuke da kai annabin rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk harafi din ka karanta na alqur'ani kana da lada goma ita idan ta samu wannan fadalai kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranar da aka saukan me ayan nan ta cikin suratul ahzab Allah subhanahu wataala yake cewa inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima Allah yake cewa Allah da mala'ikai suna ma annabi salati sai Allah ce ku ma mu'mini kuma annabi salati malamai suka tattauna suka ce menene salatin da Allah yake ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai salatin da Allah yake ma manzo sallallahu alaihi wasallam shine karin daraja karin albarka karin matsayi karin samun kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala mala'iku su kuma addu'a suke ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu ma kuma idan mun yi salati a matsayin addu'a ce muke ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ya kara mushi daraja Allah ya kara mushi kusanci Allah ya kara mushi albarkuki kamar shine muke ma manzo sallallahu alaihi wasallam wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan salatin nawa da aka ce sai mu afwan sai sahabbai suka zo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah Allah ya ce mu maka salati to ya za mu maka salati Madara sallam sai ya ce abinda za ku faɗa bayan lokaci waye da ya jira aka bi waye tunda shi la yantiku anil hawa in huwa illa wahyu fa sai da ya jira wahayi Allah subhanahu wataala saukan mushi wahayi akan cewa ga irin yanda ake mana salati irin yanda ake ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati ya ake yace Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والله تالله إنكي ونن كما أنب صلاة ديغن غرو دكما جيش أما إذن كي وني بكيب أن صلاة دع النبي تي أمش كنن كشوه ما تنك لاهي كي ون دع النب صلى الله عليه وسلم يفل يادو أكتو من للتاينسو ونسك يتيما الدرة المفيدة أي الدرة الفريدة الدرة الفريدة يكي تيوى أتكل الله من لم يعتقد أنها من كلام الله لم يحقق له ثوابها دول دا بيرتب تيوى إتوانا صلاة الفاتحة تيوى الله نيفة يتدبا جنش تولادا تمادا أكي تيازا أسامو يتيبي سامو حال لو سكت تيوى وندي كارن تاتا سولا زي ساملا دن قباكي إيمان زلني duka ladan da ake ba manzo tun daga aiko shi har zuwa ya koma ga Allah duk ladan da zai samu to gabaki ɗaya manzannin Allah Allah zai baka ladan duka wannan manzannin na Allah subhanahu wataala Allah kuma zai baka ladan dukkanin mala'iku ka san adadin yawan mala'iku wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai wani daki ana ce mai baitul ma'mur a can saman sama yake wannan dakin duk wuni duk safiya mala'ika 70,000 yake shiga ya bauta ma Allah ya taimake shi kuma in yau da bai sake dawowa tunda aka yi dakin har duniya ta tashi haka za a rinde shi wai san arzikin yawan mala'ika wata rana sama ta yi ƙara annabin rahama ya ce saman nan ta yi ƙara kuma ya dace ta yi ƙara saboda ba inda zaka ajiye kawai ka samu mala'ika ko ina sujada ko ina rukuki haka suke bauta ma Allah to wannan wai mala'iku duk abin da suke samu na lada wai idan karanta su guda Allah zai baka ladan duka wannan mala'iku kai bayan haka nan sai aka ce kai idan ka karanta ta so guda za a baka ladan gabaki ɗayan mutanen duniya tun daga na farko har zuwa na ƙarshe to irin wannan zantuttuka da ake zawwa ake dangana mata kaga zance ne wanda bai da asali tunda abin da ya shafi halaka da haram abin da ya shafi lada da zunubi wannan babu wanda ya sai kai ne shi in ba Allah da manzon shi ba su kaɗai suke da haƙƙin wannan ta yaya yanzu ka zo ka ɗauko wani abu wanda kuma bai zo ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce ai ga irin ladan da aka tanada a kan shi kuma ladan da babu wata ibada da aka tanada ma wannan ladan bayan haka nan daga cikin ka'idodin da suka sa mata idan baka je ba shehun kai baka ita to ko kai ba tai ba a cikin alqur'ani mai girma Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran katira wasabbihuhu bukratan wa asila ya ku wanda kuka yi imani ku ambaci Allah ambato mai yawa ku mai tasbihi sahida da madamaniti yanzu kaga umurni ne na Allah sake aka sake shi kawai ka ambaci Allah ba a ce ma ba ai sai an he lokaci ko kuma a sai ba a samu wata kaida ba ko wani sharadi na cewa sai ka je an baka izini tukwana zaka ba da izini a yin addini wanda irin addinin Fir'auna ne shine yake cewa amantum lahu qabla an azana lakum za za ku imani da annabi Musa ka hin muku izini addinin Fir'auna ne sai an yi izini ake yi amma addinin Allah kawai tunda umarni yazo aka ce ayi addini kuma ayi shi yanda Allah ya ce ayi kuma yanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar magana ta kare ba ka jiran wani dan adam daban ya baka izini a can kai akan cewa kai addini yanzu kana jiran sai wani ya baka izini ka tashi kai sallah kana jira sai wani ya baka izini kai azumi in watan ramadana ya zo kana jira sai ka je ka tambaye wani izini tukun ka tashi kai nafila ko kai wani azkar ko ku wani abu ko karatun qur'ani baka bukatar wannan izini ya riga ya gabata an riga an kare ta yanzu ka zo ka ringa sama abun wannan ka'idodi wanda ma anzalallahu biha min sufan to wannan yana daga cikin abin da aka shiga tababa akan ita wannan mas'ala ta ita wannan bayan haka nan zaka ga mafi yawa irin wannan ladan da aka sama irin wa'annan abubuwa wanda aka kirkiro da gangan sai kaji an ce akwai wani da gangan aka kirkiro wani abu aka ce istighfar ne aka ce shi wannan istighfar in kana yin shi in baka aikata zanubai ladan ka zai cinye in baka aikata zanubai to in yana da mutun zanuban ka ya gaba kar komi to yanzu sai ridi ladan ka dan haka idan kana so ka zama lafiya in ka yi shi to ka je ka ringa aikata zanubai to dan Allah ji ba kai wani ra'ayi addini ne wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai koyar da wannan shi yasa zaga wasu suna zuwa suna masha'a suna abinda suka ga dama ba sa tunanin gobe ba sa tunanin komi kawai abinda suka ga dama suke su duke jama'a su yi tsaye-tsayen su yi wane ne saboda an ce musu in suka ce kaza ko an kare kaga wannan kofa ce aka bar musu wadda kuma an kasa ne musu ita babu mutum ka ce mai idan ya ci kudin mutane misali yaurara muku kudin al'umma yayi kaza yayi kaza duk abinda ya tara kawai in ya karanta wani zikiri guda daya wannan abin da kawai ya ci banza ba sai je ta yi ba duk abin da ya aikata yayi a banza ba sai je ta yi ba kaga wannan ka bude kofar da baka iri ta haka nan daga cikin abin da malamai suke jan hankalin mutane akan wannan suka ce duk wanda ya zo ke iddiai akan cewa wannan abin ya zo daga baya ya zo daga baya kuma hannu ga irin ladan da yake da wanda babu wani abu a addini wanda ya samu irin wannan tagomashi irin wannan lada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk soyayya da yake masa habban shi aka tambaye shi wa kai so yace Aisha a cikin mazawa yace babanta baban wannan nada fa abittarsu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ne kullata illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh yakunu li sahibihi la tahzan ko Allah subhanahu wataala yake cewa yana ce ma abokin shi wa abokin shi shine Abubakar ne Siddiq to yaya irin wannan lada yaya irin wannan ibada mai tarin albarka irin wannan a ce yake ga yama masoyin shi Abubakar ne Siddiq yake ga yama Aisha radiyallahu anha kai yake ga yama Fatima radiyallahu anha wanda yake cewa hiya bid'atun minni Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Fatima da kake gani yace wata tsoka ta jikina duk abin da zai taba ta ya taba ni duk abin da zai sa ta horin ciki ya sa ni horin ciki ita ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai tashi ya taka kawa iske ta hajjidanta ta tashi ta tarbo shi ta zamnar da shi ya zamna su yi hira da ita haka in ta zo gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam ko yana zamne zai tashi tarbo ta zamnar da ita ranar da zai mutu ya kira ta ya mata rada sai ta wuce da kuka ya sake kiran ta ya sake mata wata rada ya ta wuce da dariya kuma Aisha ta tarbe ta a hanya mun ya gaya miki ta ce ai in na gaya miki abin da ya gaya mana ai na zama mai fazau kenan annabi zai gaya miki abu kuma in gaya miki sai bayan da manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasu shikenan sai Aisha ta iske ta ce da Allah gaya mun ya gaya miki lokacin da zai rasu ya ce mana lokacin shi yayi rasuwa sai shine ne kuka yace kuma abin da ya sani dariya yace ni zan kuma rabin shi mu je mu zauna tare yace wannan abin kuma ya sani mun shi yasa na jin dadi cewa ban rabu da shi ba za mu gama da shi haka manzo sallallahu alaihi wasallam yake san wannan diya amma duk da haka bai gaya mata ba irin wannan lada irin wannan fadala da irin wannan tarin abubuwa da ke da kai a cikin wannan salati sai yanzu kawai wani yazo ya tsaye yace ai an san komai ta takarda ta haske ai ga irin lada da ke da kai a ciki in ka karanta ka karanta kuma ka karanta Qur'ani sau 6000 kaga shi nabi wanda bai sani ba kawai annabi ne kama salati shi kawai annabi ne ma salati amma bai san ba asalin ta amma wannan dama ce ta kasancewa wannan abin da kake karantawa bai da asali me asali shine salatul ibrahimiyya shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya shi yasa malamai suke cewa kamar tuhuman manzon sallallahu alaihi wasallam ne kake akan cewa ya boye wani abu wanda aka aiko shi matukar kana ambatan cewa wannan abin ya zo bayan shi amma ko bai ga masahabai manzon sallallahu alaihi wasallam a hajjatul wada ranar arafa dukkan mutanen musulman da suke duniya mafi yawan sun tattara a wannan rana yana ma musulmai ban kwana yana ma al'umma shi ban kwana daga cikin abin da yake gaya musu yake cewa ala hal balagat ala hal balagtu shin na'isar ala hal balagtu shin na'isar yace Allahumma shahid ya Allah ka shaida na'isar da sabura arannan ayar nan ta sabbata cikin suratul maida al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan yau an tuka muku addini yau an tuka muku ni'ima kuma an yarda muku da addinin musulunci shine addini wannan rana an rufe komai malamai suke cewa duk wani abu na shari'a na hukumta hukumta tun daga wannan rana ya tsaya sai dai wasu abubuwa da suke sabkowa baya na wa'azi ko kisoshi da sauransu amma abin da ya shafi hukumta hukumta tun wannan rana ya tsaya kenan kaga addinin musulunci ya cika tab manzo sallallahu alaihi wasallam ya isar kuma Allah subhanahu wataala ya tabbatar da cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya isar da sakon shi Allah subhanahu wataala ke fada a cikin ayoyi daban-daban yake cewa ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka wa in ilayka min rabbika yace wa in lam taf'al fama ballaghta risalata yace ya kai wannan manzo ka isar da sakon da Allah ya baka idan baka yi ba yace to baka isar da sakon da Allah ya baka ba manzo sallallahu alaihi wasallam yana boye wani abu ne baya boye komai komai ya isar haka Allah subhanahu wataala yake cewa wa ma ala rasuli illa al-balagul mubin haka yake cewa fa in tawallaw fa inna ma alayka al-balagul mubin haka yake cewa wa ati'ullaha wa ati'ur rasula yake cewa wahdharuko fa in tawallaytum fa'lamu annama ala rasulina al-balagul mubin haka yake cewa qul ati'ullaha wa ati'ur rasula fa in tawallaw fa innama alayhi ma hummila wa alaykum ma humiltum sai yace wa ma wa in tuti'u tahtadu wa ma ala rasuli illa al-balagul mubin manzo sallallahu alaihi wasallam ba abin da yake kanshi illa isar da sako haka yake cewa wa in tukaddibu faqad kuddiba umamun min qabli yace wa ma ala rasuli illa al-balagul mubin abin da yake saman kan manzo sallallahu alaihi wasallam shine isar da sako kuma ya isar wa ati'ullaha wa ati'ur rasula fa in tawallaytum fa innama ala rasulina al-balagul mubin haka manzo sallallahu alaihi wasallam ayoyi daban-daban ya Allah subhanahu wataala ya tabbatar cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya isar da sakon da Allah bashi to matakar kayar da cewa ya isar to ina dalili a yanzu zaka kirkiro wani abu kuma kace addini ne alhali manzo sallallahu alaihi wasallam ya isar da sako magana ta kare to wannan shine ake cewa kirkirar ƙarya a jingina ta ga Allah ko a jingina ta ga manzo rahama sallallahu alaihi wasallam bayan haka wanda ke idiyan irin wannan kamar yana so ya ce ai kamar wahayi bai yanke bane har yanzu ma ana iya sabta da sabon addini shi kuma kaga wannan magana ce ta banza in dai a yanzu har wani zai shiga daki ya fito ya ce ga wani abu addini ne to wallahi an shiga uku da kaga addini kala kala a yanzu ma ba a sha ba yanzu fasara alqur'ani ce wani zai dauko ta fasara daban ya je ya ma kanshi kawai shikenan kirkiro sabon addini daga nan to ina ga yanzu aka ce ana an bude kofa mutun yana iya zuwa kirkiro wani sabon addini kawai ai kaga an shiga uku to wannan kofa ariye take duk wanda ya bude ta ya bude ma kanshi aiki malamai suke cewa kamar yadda mai ashafa yake cewa man yadda'i anna rasul ikhtafa shay'an fi ad-din faqad kharaja min al-milla duk wanda ya tsammani ko koyarai cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya koye wani abu na addini yace to wannan mutumin ya yarda haka Imam al-Qurtubi ya tabbatar, haka Ibn Hazm bin al-Andalus shi ma haka ya tabbatar cewa duk wanda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai isar da dukkan abin da ya kamata ya isar ba, bai gaya ma sahabban shi komai ba, cewa a yanzu ana wani yana iya zuwa yace shi kada yake bunta shi da wani abu, to yace to wannan mutumin ya yarda. Ali ibn Abi Talib, Allah kara mishi yarda, Ali ibn Abi Talib wata rana wani ya tambaye shi yace ya kai Ali ibn Abi Talib kai kin nan dan ahlul bait ne ko zai kin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai yake cewa shin a matsayin ka na dan gida shin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kebance ka da wani ilimi daban, bi ma'ana ya dau ya kira ka share ya gaya maka wasu abubuwa da bai gaya ma kowa ba, wanda zaka samu fadaloli darajoji addini wanda ba wanda ya sani sai kai? Ali ibn Abi Talib yace a'a, yace babu abinda manzo sallallahu alaihi wasallam bai gaya mana ba wanda al'umma ba ta san shi ba, duk abin da ya kamata ya gaya ma al'umma mun ma shi ne aka gaya mana. Manzo sallallahu alaihi wasallam bai taɓa keɓance wani ba da wani abu na shari'a, Allahumma illa sai lokacin da ya keɓance Huzaifa sahibu sir na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mashi cewa ka ga munafukai a garin wannan dawana su ne munafukan, shi ma menene? Saboda hikima ce bayyana su a ce ga su akwai wanda za su ɗauki doka a lokacin da su yaso da wuyansu, shi kuma a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake kiyayewa masu hamayya ɗan adawa zuwa sai su ringa cewa ai annabin naku ma ya fara kashe mutanen shi, to gudun wannan sai ya san su sare ya san su wane ne ya kyale sai manzo da su, amma ya kira Huzaifa ya gaya Umar bin Khattab ya iske Huzaifa ya ce ya kai Huzaifa dan Allah ka gaya mana ina cikin su, Huzaifa ya ce me ni ba na faɗin sirrin manzo da su, ya ce ni dai gaya mun ni dai gaya ma ka gaya ma kowa, ya ce bakka cikin su amma banna wanke kowa ga Allah subhanahu wataala, amma cikin mutanen da aka zana mun bakka cikin su, shi yasa Umar idan an yi mutuwa sai ce a aika a gani Huzaifa ya tai, in Huzaifa bai tai ce ni ma banna zuwa in ya tai kuma sai ku, saboda shi Huzaifa ya sani in ba wannan ba to duk wani abu na shari'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar ya gaya ma kowa da kowa duka duniya a gaya ma, ba a koyi komai ba, ba a ce ma ba wani kai an keɓance ka da wani duk da abu kaza na addini ba, shi yasa Allah subhanahu wataala a cikin ayoyi daban-daban na Al-Qur'ani mai girma a cikin suratul A'raf ya ƙara jaddada wannan magana, yake cewa faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw kadzaba bi ayati, sai ce ulaika yanaluhum nasibuhum min al-kitab hatta idha ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum qalu ayna ma kuntum tad'una min dunillahi qalu dallu 'anna wa shahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin, ma zuma Allah kariya sai su ba kanta sheda cewa su kinnan kafire ne, haka yake faɗa a cikin suratul Yunus yace faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw kadzaba bi ayati yace innahu la yuflihul mujrimun, haka yake faɗa a cikin suratul Hud wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiba ulaika yu'raduna 'ala rabbihim wa yaqulu al-ashhadu ha'ula alladhina kadzabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'ala az-zalimin, Allah ya tsine ma az-zalimai saboda zalunci ne, idan ka karanci farkon ayi shi suwaye suke zalunci su ne maniftara 'ala Allahi kadiba, su ne wa'anda suka kirkira ƙarya suka dangana ta ga Allah, to wannan zalunci ne kuma Allah subhanahu wataala ya tsine ma az-zalimai, haka yake ta cikin suratul Zumar faman azlamu mimman kadzaba 'ala Allahi wa kadzaba bis-sirqi id ja'a yati alaysa fi jahannam mathwan lil-kafirin, ha alaysa fi jahannam mathwan lil-kafirin, suwaye kafirai su ne wa'anda suka kirkira ƙarya suka ce Allah ne Allah ya faɗa, haka a cikin suratul Ankabut yake cewa wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw kadzaba bil-haqqi lamma ja'a yati alaysa fi jahannam mathwan lil-kafirin, haka yake cewa cikin suratul Saff wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi al-kadiba wa huwa yud'a ila al-islam wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin, kaji ana cewa zalimin suwaye ne man iftara 'ala Allahi kadiba, haka cikin suratul Ma'ida yake cewa ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin walakinna alladhina kafaru yaftaruna 'ala Allahi al-kadiba wa aktharuhum la ya'qilun, yace kafirai wannan aikin su ne ba aikin musulmi bane ba, yanzu zo rinka kikkira ƙarya yace Allah yace kaza ko annabi yace kaza alhali bai faɗa ba, haka yake faɗa cikin suratul Yunus ya maimaita yace kul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faj'altum minhu haraman wa halalan kul allahu adina lakum yace am anallahi taftarun Allah ne yace ku hadatta ku haramta ko kuma kirkiro ƙarya ne kuke danganawa ga Allah subhanahu wataala haka yace wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu min al kitabi wa ma huwa min al kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna ala allahi al kadhiba hum ya'lamun yace haka za su zo wasu mutane daga ciki za su ringa meke da suna yawalta meke da suna su saki halishan su su zo su ringa zantuttuka su ce ai littafin Allah ne su ce ai daga wajen Allah ne alhali ce ba daga wajen Allah ne yake ba yace wa yaquluna ala allahi al kadhiba hum ya'lamun sune masu fadar ƙarya ga Allah alhali suna sani wannan duka ayoyin da suka gaba da muka karanta gargadi ne akan duk wanda zai magana ta karansa kada ka yarda ka saki bakinka ka wadi maganar da ba ta da asali maganar da baka san ba shin da gaske Allah ya faɗa ko bai faɗa ba kawai ka ce Allah ma ya ce kaza a'a ka je ka tabbatar annabi ya ce kaza ka je ka tabbatar kar ka je ka faɗa cikin tarkon da manzo sallallahu alaihi wasallam yake faɗa akan shi yace man kadaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar duk wanda ya mun ƙarya da gangan kawai ka zabura ka ce ai annabi ya ce kaza alhali bai faɗa ba wallahi annabi yace ka nemi mazamminka a gidan wuta tun da wuri kai da zarba suno kai dan wuta ne garanti in dai baka tuba ba duk wanda zai zo ya sha iska kawai ce annabi ya ce kaza wallahi annabi ce dan wuta ne shi dan haka duk a magana da zaka faɗa ka tabbatar ya faɗa ko bai faɗa ba kuma wannan ƙarya fa ga manzo sallallahu alaihi wasallam ba akwai wa'anda saboda tsaurin kai na dan adam akwai wanda ya zama ya kirkira ma annabi ƙarya sai da ya kirkira hadisi 6001 kawai in sarki yana zaune in sarki ya faɗi wata magana kawai in sarki ya juyo kalle shi haka ne kuma nan sai ya ce ai qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza kawai kirkiro a lokacin nan ya tabbatar da maganar sarki kawai shikenan magana ta kai ai ga hadisi ma ya zo mallan ya karanta shi kuma ko ƙarya ce sai akwai wanda ya hadisi 1000 akwai wanda ya 100 kaza shi da zaka ji a ilimin hadisi an ce wannan hadisin maudu'i in ka ce hadisi maudu'i ma'ana ƙarya ce aka kirkira aka ce annabi ya faɗa kakkai mamaki malamai kuma sun rubuta rubutun hadisi wai ne kira suna a litattafai wa'anda suka zakulo hadisai maudu'i suka ajjima mutane kaga da kaga hadisi irin wannan ko ƙarya ce annabi bai faɗa ko wanda ya zama ya kirkira mai kai amma alqur'ani mai girma mutun yayi kadan ne kirkiro a mece alqur'ani kana sauya harafi kai sai zaka ji an ce jaraji jaraji arab da ka sauya harafi in mutum bai sani bane ma wata ran zai danyi kawai ji yace wai wannan wata ruwaya ce take warsu ce ko kanu ce ko hafsu ce in hafsu ce to wannan zancen na da kai yara sisa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun yace mu muka saukar da alqur'ani yace ku mu zamu kare kayan to wannan alƙawari ne na Allah subhanahu wa ta'ala haka yake cewa la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfi babu wani abu wanda zai zo ya tinkari alqur'ani na banza da ka kawo kawai Allah subhanahu wa ta'ala zai ba al'umma shi dama su yi waje da shi haka shi ma hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah subhanahu wa ta'ala ya tado wasu mazashi ma'aikata wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su wata irin kwalluwa wanda ka ce kwamfuta ce wallahi sai ka samu irin su Imam Dahabi sai in kwalluwarsu su kasa fahimtar su ma aka yi wata irin kwalluwa ce gare su littayi fa kawai an karanta an shaidi an shanye kawai kaga malami ya harda ce hadisi miliyan guda kuma hadisin wai ba hadisi haka don gundarin shi ba kawai a ce kala sura sallallahu alaihi wasallam hadda haddasana shi misali kace haddasana Muhammad bin Yusuf an Malik an Zuhri an Nafi an Ibn Umar kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan shine sanadi a ce misali Muhammad bin Yusuf an Malik an Zuhri annabi an ibn umar qala an annabi sallallahu alaihi wasallam shi waye muhammad bin yusuf dalibi ne ga imam malik ha dalibi ne ga imam zuhri shine ibn shihab shi kuma ibn shihab ha dalibi ne ga nafi shi kuma waye nafi yaro ne a gidan abdullahi bin umar wa abdullahi bin umar dan umar bin khattab ne wane ne su sahabbai ne na manzo sallallahu alaihi wasallam
wannan shi ake ce masa sanadi to mudun wani hadisi daga sanin he ya samu wannan abu shi ake ce masa sarsala shine sanadin to malamai sun zo sun yi aiki akan wannan mutanen gabaki idan ka zano sai an bincika an san waye wai Muhammad bin Yusuf wani ne shi shin malami ne shin in yi haddace yana zama shin adali ne shin an taba kama shi da ƙarya shin mutumin kirki ne shin ya gamu da Imam Malik sai an bincika sharda ke da ko manya guda biyar akan wannan mutumin tukun aje na gaba mutum na farko kenan da har abin bincika a gani wai shin ya san waye Malik eh he abin bincika a gani eh abu dalibin Malik sun zamna gari guda kuma ya ji ya zamna ya karatu a wurin shi to mun samu cewa lalle sun gamu to shi kin adali ne eh adali ne ba taba tuhuma shi da ƙarya ba ko ta wasa bayyaki saboda daga an kama ka taba yin ƙarya ta wasa so eh shikenan hadisin ta zama mai kurwa ba amsa ta wasa fa na biyu tunda ko malaman da sun kankana ta abinci a tike bisa amsa hadisin zaka sha ruwa ka sha a tsaye irin wannan katani da yake zawa gaskiya wannan ya zama amsa hadisin ruwa ke sha a tsaye ka duba ha gani ma saboda kiyayewa an ce Imam al-Bukhari ya tashi ya balaguran wata guda ya tafi wani gari neman hadisi an ce wani mutum yana da hadisi guda shi biya zo rubuta ba a littafi sai ya je sun yi gaba da gaba da shi ya san waye tukwana amsa gashi gashi ya tashi ya yi balaguro na wata guda ka duba zamanin da ya ko a mota kai wata guda kana cikin tafiya dan Allah ya zaka shi tafiya wuni guda ce muke zuwa ya mai amma ka duba gani da mutum ke gajiya duk tafiya tautar garin shi to wata guda a saman doki ko saman rakumi ana tahiya ana zama anan a kwana anan cikin daji cikin sanyi cikin ruwa yanzu da ya tayi garin sai ya tambaya ina wani sai aka ce yana can wajen dawakin shi Imam al-Bukhari ya kewaya wajen dawakin nashi sai iske mutumin ya dauko kwano babu komi yana so kama dokin shi sai nuna ma dokin dan dokin ya zo ya kama shi kawai dai gauna akta in ya ce wallahi wannan mutumin yanda ya yaudara dokin nan ya zo wurin shi ba komi a kwano ina tsoro ya yaudara al'umma ya kama hadisin da ba shi ba ya kuju ya take shi hadisin da bai amsa ba ke shi yasa an ga an ce ai Bukhari ya ce kaza a hadisi ai magana ta kare mana in Bukhari ya tabbatar ma hadisi ingantacce ne insha Allah ta'ala kawai an kare saboda Allah ya taimake shi ya yi takatsantsan wajen amsa hadisi ya takatsantsan wajen tantance wajen waɗanda yake amsa hadisi a wurinsu kuma idan zai rubuta a littafin shi sai ya tashi ya raka a biyu ya ce ya Allah in hadisin nan akwai wata matsala a jikin shi wadda take nuna cewa ba daga annabi ba yake ya Allah ka bayyana mana ita tukwa in ya samu nutsuwa a zuciyar shi tukwana ya rubuta haka ya rubuta hadisi wajen 5000 a cikin littafin shi yanzu bacin an bincika cewa lallai mutumin kirki ne wanda ya rawaito hadisin sai a bincika cewa shin idan ya haddace abu yana zubewa idan ya haddace abu yau nan da shekara an tambaye shi yana kashi yana kashi to wannan nan ne ake shan wama har da kala biyu ce akwai dab sadar akwai dab kitaba akwai da in ya haddace a zuciyar shi zai haddace ko bai zube ba akwai da kuma in ya haddace sai ce amma tsaya sai dauko a wurin mutum sai rubuta sai je aji kaga shi ma kiyaye wani idan ka zo amsa hadisi wurin shi in ya haddace shi a kwalluwa sai baka shi a kwalluwa in kuma a rubuce ki a littafi sai dauko littafin sai karanta maka kaga wannan ya tabbatar maka cewa hadisin ba abin da ya same shi ba amince komai ba farko ne ba to su ma idan aka samu matsala wani lokaci ba amsa hadisin su sai kaga an ce wannan malamin lokacin da yake da shekara 60 zuwa 70 ana amsa hadisin shi bayan da shekara 70 ya fara mance abubuwa ghafalatus salihin ta same shi dan haka bayan shekara 70 ba amsa hadisin shi sai ga wata ran an ce hadisin shi mai kyau ne wata ran kuma an ce hadisin shi ba amsa saboda a da lokacin da yake cikin kurice shi kwallo shi lafiya ta dau lokacin da ya fara tsuwa kwallo ta fara samun matsala ba amsa hadisin shi shi kuma wanda ya rubuta aje sai ka same shi wata ran gobe rayi dakin ya kone baki ɗaya abin da ya rubuta ya kone kenan zaka ga an afa zo amsa hadisi dama in zai bada a littafi yake bada to yanzu littafin ya kone kenan kaga babu dama ko kuma an yi ambaliya dama da tawada aka rubuta ruwa ya cinye dakin littattafan sun fada cikin ruwa rubutun ya shayi shikenan hadisin shi sai ka ji an ce kahin ya gobara ana amsa hadisin shi bayan ya yi gobara ko ba amsa sai an tabbatar da haka haka ake bin dokoki ta komai zaka ji an ce ma wannan hadisin ingantacce ne ko ba ingantacce bane wallahi duka ba na a wani kokarin kiyayewa ne ake a tabbatar da ingantaccen abu da yazo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba al'umma garaje ne yanzu ka zafi da kanka ce annabi ya ce kaza sai mun kiyaye harshen mu kan wannan sai ma yake cewa qala al-hasan hasan yake cewa humul ladina yaquluna su ne suke cewa in shi'ina fa'alna wa in shi'ina lam naf'al daga cikin masu ma Allah da manzon shi kariya su ne masu cewa in mun ga dama mi in mun ga dama mun mai a ce ma addini kaza kace a kai yanda kake so zaka yanda kake so zaka a ce ma sallah ga yanda ake kace kai yanda kake so zaka haka yace qala ibn al-jawzi fi tafsiri ibn al-jawzi yake cewa tafsirin shi wa qad dhahaba qa'ifatun min al-ulama mafi wani gungu na malamai sun tafi akan cewa annal kadiba ala Allah wa ala rasulihi kufr yunqal ala al-milla kadiya ga Allah ga manzon shi yace kafirci yana fitar da mutum daga cikin hanya yace wala raiba yace ko babu shakka annal kadiba ala Allah wa ala rasulihi fi tahlil haramin wa tahrim halal kufr mahad yace ko babu shakka kadiya ga Allah ga manzon shi wajen halalta haram da haram da halal yace wannan babu shakka kafirci yace wa innama sha'nu fil kadhibi alayhi fi ma suwa dalika yace sha'ani akan ƙarya yace alayhi fi ma suwa dalika yace sai dai ayi zancen ƙarya a wani abu daban amma yace amma ba ga Allah da manzon shi idan kama Allah da manzon shi wannan kafirci in ka dace wannan makareci ne to ƙarya da bata huta shi daga musulunci irin ƙarya ce ta zance amma ƙarya ga Allah to wannan huta ne daga musulunci yace wa qala sallallahu alaihi wasallam mazala sallallahu alaihi wasallam yana cewa man kadaba alayya buniya lahu baitun fi jahannam ce duk wanda ya mun ƙarya da gangan an gina min gida a gidan wuta kawai jiran shi ake dahiye shiga wa qala sallallahu alaihi wasallam haka manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kadaba alayya mutaammidan wanda ya mun ƙarya da gangan falyatabawwa maq'adahu minan nar ya tanadi wajen zaman shi a gidan wuta wannan hadisin sama da sahabi 70 suka rawaito shi sama da sahabi 70 suka rawaito wannan hadisin daga manzo sallallahu alaihi wasallam shi ne ke cewa hadisi mutawatir haka manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa man rawa anni hadithan wa huwa yara annahu kadhib yace fa huwa ahadul kadhibin yace wanda ya rawaito hadisi daga wurina kuma yake gadin cewa hadisin nan ba gaskiya bane ba yace to shine makareci kenan idan hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam magana ta kai idan aka ce ma hadisi ya tabbata annabi ya faɗa kawai shi kenan ka tabbatar idan ko bai tabbata ba ka yarda ka fita da bakinka haka manzo sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yake cewa inna kadiban alayya ƙarya a gare ni laysa ka kadibi ala ghairi ba kamar ƙarya bane ga wani na ma annabi ƙarya da ma wani ƙarya ba dai bane yace man kadaba alayya muta'ammidan yace wanda ya mun ƙarya da gangan fa ne ta bawa maka da mu'minan da idan ta nazo wajen zaman shi a gidan wuta hadisi ne daban-daban ƙarya ga manzo sallallahu alaihi wasallam shari'a ce kama mutane addini sabo ne ka kama mutane yace manyan kul anni malam aqulu falyatabawwa maq'adahu minan nar wanda ya dauko wani abu alhali ban fada ba yace to shi ma da zaman shi a gidan wuta haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya kara tabbatarwa yace yatba'ul mu'min ala kulli shay'in illa al-khiyanata wal kadhib yace mummuni ana iya sassauta musu akan komai yace sai muna hunci da ƙarya khiyana shine kamar kai turanfan mutum ka ha'ilci mutum kuma da yin ƙarya yace nas'alullaha at-tawfiqa wal isma innahu jawadun karim muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu kuma kiyaye mu daga aikata irin wannan zulunci sako na musamman daga alqur'ani mai girma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa li yas'ala as-sadiqina an sidqihim Allah subhanahu wa ta'ala zai tambayi masu gaskiya akan gaskiyar su dan Allah mu danyi tunani dan kadan akan wannan aya idan aka tsida mai gaskiya aka ringa mai bincike aka ringa tambaye shi akan gaskiyar ta to kai mai ƙarya idan za a yi kai saboda Allah kai mai ƙarya ya za a yi da kai in mai gaskiya an tutse shi ana tambaye shi akan rana kaza kai kaza kai kaza gaskiya ce ke kuma ana ma bincike akan wannan gaskiya to kai da karin da kutuntuma ƙarya a rayuwarka har ya kai ƙaryar ka ranka danganta daga Allah da manzon shi to kai ina da kasa ranka Allah subhanahu wataala ke ce mana a cikin suratul tauba ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin ya kun dauka imani ku ji tsoron Allah ku kasance da masu gaskiya duk abin da zani ni kokari ne gaskiya duk abin da zani kam yadda ne ƙarya hatta kai inda za ka kai shiga haƙƙin Allah da manzon shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum ba zai gushe ba yana yin gaskiya kuma ya dawwama akan yin wannan gaskiya har sai an rubuta shi a wajen Allah cewa shi kinnan ne gaskiya ne idan za a ambace shi sai a ce wannan ne gaskiya kaga magana ta kare yace haka mai yin ƙarya yace ba zai gushe ba yana yin ƙarya in dai kuma bai fasa yin wannan ƙaryar ba yace har sai an rubuta shi a wajen Allah cewa wani ai makarici kai yanzu ba muni ya kai muni ba a wajen Allah an za a kama sunanka a ce wannan makarici kai ko a gidanku ko a tsakanin abokanka ko a wajen aikinka idan ya kasance alamar da ake gane ka da ita kenan a ce wannan mai kaza saboda Allah wannan wurin zamanka ne ai gara a ce bakka duniya da a ce alamarka da kowa zai rin kallonka ko a ce ma munafiki ko a ce ma makarici ko a ce ma ɓarawo ko a ranga ma wata sifa ne wata sifa ce mummuna to ina ga wanda ya kirin da kirkira ƙarya wannan ga mutane kenan ina ga wanda ya ringa dangana ta ga Allah ko ga manzon shi kenan kaga wa'azi anan shine mu yi takarsa akan duk abin da zamu duk abin da zamu aikata mu tabbatar Allah da manzon shi sun yarda da abin Allah ya ce annabi ya koyi yadda zamu duk abin da zamu faɗa mu tabbatar abin da zamu faɗa lalle ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma abin da zamu faɗa ya kasance Allah ya faɗa kada mu yarda mu faɗa abin da bamu da tabbas akan shi kada mu yarda mu faɗa abin da kawai ba haka bane ba domin wata maslaha mu ko wani abu zamu kirkira ƙarya mu dangara ga Allah da manzon shi saboda shi ne karshen salanci anan zamu dakata insha Allah ta'ala abinda muka faɗa dai Allah ba balaga wannan muka kuskure Allah ya yi mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk السلام عليكم ورحمة الله وبركاته